Yai dai da 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 Ore piri agafen Yai dai na da 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 dai dai Yai dai na da 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 dai dai Yai dai 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 Ya da dai dai ya da dai Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Borei minei visamim Yai dai da 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 dai dai Yai dai da 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 dai dai Yai dai 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 Ya da dai dai ya da dai Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Borei miorei haish Borei miorei haish Yai dai da 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 dai dai Yai dai da 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 dai dai Yai dai 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 Ya da dai dai ya da dai Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Hamavdil bein kodesh lechol Bein or lechoshech Bein yom hashvi'i Lesheshet yimei hamaseh Baruch ata Adonai Hamavdil bein kodesh lechol Hamavdil bein kodesh lechol Chatotenu hu yimchol Zarenu v'chaspenu Yarbe kachol V'chakol chavim balayla Shavua tov, shavua tov Shavua tov, shavua tov Shavua tov, shavua tov Shavua tov, shavua tov Eliyahu ha-navi, Eliyahu ha-tishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu ha-giladi, Bimherah v'yameinu, Yavu eleinu, Im Mashiach ben David, Im Mashiach ben David. Eliyahu ha-navi, Eliyahu ha-tishbi,